الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
Abu Sufyan yace ni aka ce saboda me a cikin waɗanda suka tafi duka babu wanda yake kusa ta jini da manzon sasan kamar Abu Sufyan saboda Abu Sufyan shine Sakhr ibn Harb ibn Umayya ibn Abi Shams ibn Abd Manaf kaga kenan sun haɗe da manzon sasan ta bangaren wa Abd Manaf Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Abd Manaf kenan da Hashim da kuma Abd Shams dukkan su banu Abd Manaf ne kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a kaka da huru sun game da shi da Abu Sufyan kenan babu daga cikin banu Abd Manaf a cikin tawaga sai Abu Sufyan shi yasa sai ce ni ne nafi shi kusa na alaka ta jini ya masa tambayoyi dai bayan dai tambaya goma yanzu kuma kaira kala bayan jin waɗannan tambayoyi yanzu sai yake kokarin ya tabbatar kenan ya ba Abu Sufyan amsa jawabin abubuwan da ya tambaye shi akai yanzu kuma dai bayan dai zai biyo ta kansu wanda malaman suka ce wanda ya lura da abubuwan da Herakle ya tabbatar na daga waɗannan siffofi kenan zai bayyana a gare shi kyakkyawan mi abinda aka siffanta al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da kuma barranta halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan dukkanin waɗannan abubuwa da kuma gaskiyar shi da kuma tabbatuwar cewa manzo ne na Allah subhanahu wataala amma Allah subhanahu wataala bi kaddara ma hirqala bakar ba addinin musulunci kamar yanda zamu ce fa qala li turjaman hirqala sai ga ma wanda yake yi masa tarjuma daga larabci zuwa yaran su kullum yace ga ma wannan Abu Sufyan saltuka annasabi na tambaye ka akan daukakuwar darajar salsala tashi a cikin ku yaya matsayin shi madaukaki ne ko kuma ba haka ba fa zakarta annahu fikum dun sabi sai ka ambata mun cewa lalle shi a cikin kudin dabi ne ma'ana dan madaukaka ne wanda mun sama ki sallallahu alaihi wasallam shine wanda nasaba shi alal islaq a duniya ha bil adam ba aibon da yake da daukakuwan daraja na nasaba da kololuwan matsayi kamar ba ki sallallahu alaihi wasallam wanda yake zababbe ne cikin dukkanin zababa inna allaha astafa adama wa ruha wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin to kuma daga cikin waɗanda suke ala ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ikhtara ba isma'il min bani ibrahim ya zabi annabi isma'il daga cikin ƴaƴan annabi ibrahim alaihi salam daga cikin kuma ƴaƴan annabi isma'il he kuma aka zabi adnan daga cikin ƴaƴan adnan kuma sai aka zabi kenan quraish daga quraish kuma sai aka zabi banu hashim sallallahu alaihi wasallam kuma yi aka zabo shi daga ciki sai hirqal yace musu fa kadhalika yace kamar haka kuma ar-rusul ma'aikatu asu ake aiko su a cikin kenan fi ashrafi nasabi qaumi hakanan wa kadhalika ar-rusul hakanan ma'aika ake turo su nasabi qaumi ha cikin mafiya daukakan nasaba da kuma salsala na mutanen su was'altuka yace ƙara gaya ma Abu Sufyan kenan dan ƙara mi maimaita mushi da abubuwan da ya tambaye shi a baya was'altuka sannan na tambaye ka was'altuka sannan kuma na tambaye ka hal qala ahadun hadha al-qamimkum hadha al-qaul shin ku a cikin ku an taba samun cikin salsala ta qurayshawa a cikin ku larabawa wanda ya taba yin wannan da'awa ta cewa annabi ne Allah ya aiko shi Allah subhanahu wa ta'ala ce tunzira qawman ma ata'ahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadu dan ka gargadi waɗanda suka gabace ka mun turo kare dan ka gargadi al'umman da kafin ka ba a samu ba wani manzo wani ma'aiki wani mai wa'azi wanda yazo a cikin su ba zakarta Allah sai ka ambata cewa a ko daya ba a taba samun wani a cikin mu ba wanda ya taba ikrarin cewa shi annabi fa qultu hirqal yace sai na ce ma'ana wannan kenan sai fadi mi lalle a zuciye shi law kana hadun qala hadha al-qawl tunda abai ai bai ga mushi ba kenan ba qultu he nace kamar a zuciya ta yi nariya law kana ahadun qala hadha al-qawl da akwai wani dai wanda ya faɗi irin kwatankwacin wannan magana qablahu kafin shi la qultu da sai ce maka rajulun ya'tasi bi qawlin qila qabla wani mutum ne mai kwaikwayon mai koyi da irin maganar da aka faɗi kafin sa kenan dama kafin shi an samu wani yazo ya ce shi ma annabi ne shine mi shi ma sai koyi da wannan kaga lokacin da musulmi ya yi da awar shi annabi ne kaga sai aka samu waɗansu wanda suka biyo baya tulaiha saja buktar duka sai aka samu dai bayan dai wadanda su ma suke cewa ni su ma annabawa ne wasaltuka yace sai na tambaye ka har kana min abaihi min malakin shin a cikin mahaifansa da ko da akwai wani malakin wani wanda yake mai mulki fa zakarta Allah kace a a cikin kakanninsa sarsarashi babu wadanda suke masu sarauta in baka kalla hatta da baru Isma'il in ba koma asali lokacin da jiro mu suka zo suka nemi alhurma a zamna kaga su waye masu mallakar gurin banu Isma'il sune masu mallaka amma ƙarshe su wa suka kwace kabilar jiro mu suka kwace jagoranci duka na Makka da wannan Abu Sufyan da kanshi da aka tura shi ba sunan wanda yake sarki bane tunda basu da sarki wanda zai miƙe kafa kawai shine zai zamanto yana gudanar da mutane rayuwa ce ake yinta ta kowa ma babban kanshi ne saboda haka law qala sai ce to shikenan wasu antuka halkar min abaihi min malaki sai ne tambaye ka wai shin cikin mahaifansa da suka gabata kakannin shi akwai wani mai mulki fa zakarta Allah sai ka ce mun a kultu yace sai na ce fa law qala min abaihi min malaki da a ce daga mahaifansa da akwai wani wanda yake mai mulki kultu da sai in ce rajulun yatlubu mulka abi mutum ne wanda ya zo ke neman mulkin kakannin shi waɗanda suka yi mulki mulkin ya kuce musu yanzu dan saboda ya samu wannan mulkin sai ya zo ke da'awar cewa Allah ya aiko shi dan a tuna masa ƙasa daga ƙarshe ya zamanto kuma ya mamaye wannan saboda haka ya ce da sai ya ce mutum ne wanda ya ƙulubi mulka bi yake neman mulkin mahaifinsa yarakala ya ce ma Abu Sufyan wasaltu kuma cikin tambayoyina na tambaye ka hal kuntum tattahimunahu bil kadhib ko kun zamanto kuna tuhumar shi da fadin zancen da ba shi ba qabla an yaqula ma qal kafin ya fadi abin da ya fada na cewa ubangiji ya turo shi fa zakarta Allah kace mun a faqad a'rifu kuma na san cewa Allah lam yakul yadhar al kadhib babu yanda za a yi ya bar fadin zancen da ba shi ba ala nas ga mutane wa yakdhibu ala Allah kuma dauko zancen da ba shi bai jingina ma Allah bayan da za a ce ku bai iya yi muku ƙarya ba kuma alhaliya jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ubangiji ya turo shi babu yanda za a yi hakan ya zamanto ya faru wasaltuka ya ce na tambaye ka ashrafun nasu taba'uhu am du'afa'u shin wai madaukakan mutane ma'ana waɗanda suke masu girma na gari ko kuma ma'abuta ɗagawa na gari suke bin shi ko ku waɗanda suke raunana su ne mafi yawan mabiyan shi fa zakarta Allah ko a fa'ahu muktaba'u sai ka ambata cewa ai raunana su ne ke biye shi sai ya ce hum atba'u rusul kuma a abinda muka sani mafi galibi a galabiyya abinda muka karanta na al'umman da suka gabata su ne atba'u rusul su ne mabiya manzanni za ka samu cewa tarakawa ne ahlul maskana ne annabi Isa ya ce man ansari ila ma qala al hawariyuna nahnu ansarullah wadanda suke talakawa marna ko kuma mawanka masu wanki da guga ko kuma masu rinna tufafi wadanda suke talaka suka ce mu ne wanda za mu tsaya akan taimaka ma addinin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ba ma abuta dagawa da girman kai a su ma abuta dagawa da girman kai in da'awar ma'aikata su to suna dukuba akan wannan hari nasu shine mafi yawan halin wanda suke almalak ba za ka ga cewa sun yi koyi da wannan menene yasa saboda kuma hasada yanzu ai wannan da wani abu ne na daukaka zo su kuma ba su so wani hisi to za ka ce ga wannan Allah ya turo shi su kuma suna ga su ma'abuta dagawa ne da shi kai da kai su zo su zube a karkashin shi kenan sun rusula saboda haka to sai su ina misalin su irin su Abu Jahal da ya shige shi misali jama'a shi ka gani kaga haka suka dage akan dagawa da ji da kai har zuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su Allah kuma ya zartar da abin da ya zartar na samun arzuta ya kuma karfafi waɗannan wanda ake ga talakawa ne suka ci nasara masu shahada suka yi shahada masu cin galaba suka ci galaba haka al'adar al'umma da suka gabata suke mutane Annabi Shu'aib suka ce anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalu yanzu mun za mu zo mu yi imani da kai alhali kuma waɗanda suke mabiyanka su ne raunana masu ƙaramin ƙarfi kaga haka suka da yin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya kori waɗannan talakawa na gaban shi bayan da za a yi su zo su zamna da mutanen da suke gaba su kowa bane wannan alal aghlabiyya amma in ba haka ba kaga akwai irin su sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu waɗannan suna daga manyan gari dukiya da wadata irin sayyidina Umar suna daga waɗanda suke ba talakawa ba wanda suke ahlul maskana firaqala ya ci gaba da gaya ma Abu Sufyan was'altuk yace na tambaye ka ayyiduna am yanqusun wai mabiyan shi wannan wanda ya zo yake riya cewa shi annabi ne ayyidun suna da duwa ne am yanqusun ko kuma suna tawaya suna rabuwa fa zakarta annahum yasidun sai ka ambata mun cewa ai da duwa suke da koyaushe suna habaka yace wa kadhalika amrul iman kamar haka lamarin imani yake ba zai gushe ba yana ta cika yana ta samun karuwa hatta ya timma har sai ya zamanto al'amarin shi ya cika saboda me imani zai dinga karuwa sallah azumi zakka dukkanin ibadu za su dinga karuwa hatta ya timma har ya zamanto me ya cika haka aka fara shi da ba kadan 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 har ya kai karshe to haka lamari wanda yake na imani har Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu Allah subhanahu wa ta'ala sai ya cika hasken shi to shi addinin musulunci haka lamarin shi yake gamshi ne sara da sassaka bai hana shi ya toho ya habaka inda kace zaka tsokure shi ko kuma ka caccake shi to lokacin zai tafi Allah ya yi alƙawarin sai ya dangana addinin shi duniya bi izzi azizin wa bi zilli zalim da izzar mai izza ko an so addinin Allah sai ya zamanto ya cika ya gama dukkanin duniya gabaki daya haka Ibn Hajar yace haka kaza jara li atba'in nabi sallallahu alaihi wasallam haka ya gudana ga mabiyan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zalu fi ziyada basu gushe ba suna da duwa hatta kamar Allahu bihim har sai da Allah ya cika da su ma arada abinda Allah ya nufi min izhari dinihi na daukaka addinin shi wa tamami ni'matihi da kuma cika ni'ima ta Allah subhanahu wa ta'ala haka kuma malamai suka ce ahlul hadithin nabawi malamai waɗanda suke na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma ba za su gushe ba suna da duwa a sasannin duniya a gurare daban-daban suna da ƙarfi da kuma rauni har sai Allah subhanahu wataala ya cika addini la tazalu qa'ifatun min ummati ala al-haqqi mansurina la yadurru man khalafahum aw man khadalahum hatta yati amrullahi wa hum zahirin har hi al-amru Allah subhanahu wataala ya zo suna a wannan hali nasu na samun rinjaye da kuma daukaka amma babu yanda zai a ce maka an yi lokacin da zai zamanto babu wani karfi ko kuma babu wannan ma'abuta gaskiya sannu cikin hikima ta ubangiji har komai ya cika shi yasa tunda Allah ya turo maki sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah fa aiba addinin da yake habaka yake kutsawa ko ila kamar wutar daji kamar musulunci tun daga shekarar wannan dubu da 400 da wani abu da aka turo maki sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau ba baya ba ake samu kawai gaba ne ake har zuwa yau gaba ne ake samu habaka ne ake guraren da bai shiga ba ma shiga yake ko da ko an samu rauni a wani bangaren to kuma zaka ga an kutsa gurin da ba a sane shi ba saboda haka yace wasaltu na tambaye ka ayartadu ahadun sahata lidini ibada an yadkhul fi ko ana samun wani dai wanda yake yin rudda dan kin addinin bayan ya shiga sai ki addinin ya bari fa zakarta Allah kace sam babu wani wanda ya taba shiga addinin kuma ya addinin wa kadhalika al-iman haka imani in ka kalli waɗannan abubuwa su kare su isa su haska ma Abu Sufyan tuntuni ya gane cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam addinin da yazo da shi gaskiya ne yarjejeniya ta Hudaybiya kuma da akai wanda ya bar addinin ku ku musulmi yazo wajen mu to kawai shikenan ya dawo gida ba ke ce na yara wanda kuma ya baro gurin mu yazo wajen ku shi kuma dole kuma yi domin ce na yara tun da yomi zai saboda duk azabar da zai inda suna da tunani da ya kamata a ce su Bilal su Suhaib su Musa Ammar da sun bar musulunci sun koma kafirci amma ba su bari ba in imanin ya shiga zuciya duk azabar da zaka yi mutum baya bai mutane suke yin rasu mutu akan wani abu can banza to ina ga imani shi yasa babu halalle kamar wanda zai ce yayi fada da imani da ka ce kai fada da imani to ka dauko ma kanka a lokacin kuma dole ruwa zai ji kai adeka kuma dole sai ka mutu da fitu da jahaushi shine karshen shi duk yanda kaga an yi wannan fafatukakin to haka zaka gani shi kuma musulmi kwaya ɗaya tal kuma in ka sako shi to ka kare kalmar shi ma kanta kalma ta musulmi ta fito daga bakin shi a samu duk maganganun da za in musulmi ɗaya cikin 1000 magana ɗaya ko jahili ne sai kaga wannan mutum magana wannan ta tunzar duniya sai kaga hankali ya tashi sau da maki da yace musulmi bi ru'bi masirati shahri an agaza mun da tunzar kafirai tsakanina da su tafiyar wata guda to bayan manzala sassa al'ummar shi wanda suka tabbata kan imani su ma haka shi yasa inna jundana lahumul khaliqun musulmi kwaya ɗaya ka same shi a guri an kare in ka dauki lokacin da aka zo gaban lokacin da aka manzo sallallahu alaihi wasallam turo wasiƙai ana karanta wasiƙar kawai kalmar da ya faɗi da aka ambata ta manzo sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗaya sai hayaniya ta tashi sai suka samu sabani sai kuma kariya wala tanazahu fatafshalu wa tatabadu annabi Musa alaihi salam kawai abin da ya gaya ma waɗannan ma'abuta sihiri yana faɗin cewa kawai wala yakunu sahiru haitu atabaita ba shi ma iya furta wannan kalima kawai shikenan aka kare sabani ya shiga tsakankanin su shikenan suka samu rashin jituwa da wannan to musulmi kwaya ɗaya ko ya yake sai ka gamta sako shi guri ka gama kawai akwai a tashi zaka ga nabi akwai a tashi zaka ga nabi ɗan duniya wanda suke mawaka wanda ake ga a musuluncin ma can baya baya ne to daukin suka musulmi ka dan bare kwaya ɗaya tal sai ka ga waɗanda zai jayo suna da yawa mawakiya guda ɗaya sai ka ga adadin da zasu zo suna da yawa to shi musulunci haka yake yace wasu an tuka a yartabi adin sakatata lidi ko wani guda ɗaya yakan yin ruddadaƙin addini ba da an yi rufaɗi fa zakarta Allah kace babu wani wanda yake barin addinin shi wai dan rashin san addinin wa kazalika al-iman yace to haka halin imani yake shi ma haka zai dinga kenan habaka hatta ya ihila tu khaliqu bashashata al-qulub a lokacin da karsashe shi da kuma zakin shi ya ratsa imani ya ratsa zuciya duk lokacin da zakin imani ko karsashin imani ya zamanto ya ratsa zuciyar bawa to fa babu yanda za a yi ya fita daga cikin wannan zuciya yana nan ko da kaga musulmin ya bar addinin to ba wai dan kin addinin bane ya bari ya bari ne dan wata maslaha shi ko neman wani abin duniya ko kwadauna kuma karshe dai sai kaga mi ya dawo kuma inda yake bashi da nutsuwa da kwanciyar hankali sai yayi ta ganin kazamta kala kala kuma babu wani wanda zai zauna cikin al'umma ta musulmi ya kwashe shekaru ya fita haka ya kwashe zuriya shekaru in ma shi bashi da rabo to kalli iya da shi koki gaba sai dai shi kadai zai tafi wuta amma waɗannan dai bai sabe sai yayi sa'are ma zai tafi da matar shi amma sai dai shi ya dagi ya doge amma ba wani mutumin da zai zo ba musulmi ba da shi da matar shi su zauna daula ta musulmi su dinga hayayyafa wai kuma su ce haka wannan ɗiyan za su kwashe su a kamurai a kahi ba zai yi ba ko dai a wawushe duka ɗiyan ko kuma a samu rabi da kyar da wani haular suka ga ruwa zai ci su kwashe saura kuma su gudu su tafi ko kuma su da kansu ma in suka zauna to dole ne ƙarshe sun karɓi musulunci shi haka yake in kuwa ka gama mutumin bai musulunta ba to he ya gamsu cewa musulunci ya fi addinin nashi shi da kanshi sai ya gamsu cewa su shirme suke amma addini na gaskiya addinin musulunci ka ɗauki wannan bawan Allah da ya rasu wannan dattijo na wanda Allah ya mai muwafaka kaga an to ka gani ka ɗauka ka ga misali wannan shekara da amma da Allah ya mai muwafaka ya ka gani imani ya shigo musulunci kai yanzu za ka samu musulmi wanda ya kai ya shi a ce maka gashi ya bar addinin musulunci za ka samu wannan ba za ka samu ba to amma ne aka ga gashi dai shekarun da ya a can gurin yana ta wannan abu amma da ke cikin al'umma musulmi yake ya jima da sanin cewa addinin shirɓaɓɓen addini ne kawai dai ana shirme dai kawai sharholiya amma addinin gaskiya wannan addini shi ne duk wanda za ka ga kuma yana mu'amala da musulmi wai ba takatun musulmi ba ake gaya ma wanda suke ruɓa-ruɓa ma ya ake ka ɗauki ho mutum ne nasara ne za a samu mutane su kama shi wanda dai ka kama shi ka kashe ma wanda aka yi yarjejeniya ta amana da shi aka ce ba ka shaƙe ba ƙamshi aljanna nasara ne ƴan ISIS ko ƴan Boko Haram ko ƴan wannan za su kama shi su yi garkuwa da shi amma daga ƙarshe zai shiga addinin musulunci shi ho ba musulmi bai gani giredi ba wanda suke da matsala ne ba a musulmi su ne wanda suka kama shi amma daga ƙarshe ga kawai shi ashe gurinsu ma ya fi daɗi addinin nasu ya hina shi wa'annan ne zai zama gurin su amma ya koma shakka ta shi ne shi ko bai shiga ba da karshe sai kaji ya shiga saboda tuni shakka ta shi ne shi to kaga haka addinin musulunci yana tu khalitu bashashata wal qulub lokacin da karsashin shi ya ratsa cikin zukata wasaltuka hal yabdu na tambaye ka wai shin ko yana yaudara fa zakarta Allah kace a wa kadhalika rusul la taqdir haka ma'aikan Allah ba su yin yaudara saboda ba su neman rabo na duniya wanda mai neman duniya shine bai damu da yaudara ba da kaza amma mai neman lahirawa ina shi ina yaudara babu shi babu yaudara saboda haka kace a ba yaudara a nan gurin abu Herakla bai karkata ba zuwa ga dasisa wannan tubbukin da Abu Sufyan yayi kokarin jefawa cewa wa nahnu ma'ahu fi mudda mu da shi dai yanzu muna a wani hali na sulhu wata yarjejeniya ba mu san ba me zai aikata a ciki to a sai bai kalli wannan abin ba wasu altuka bima ya amurku sai na tambaye ka me abin da yake umarka fa zakarta annahu ya amurku sai ka ambata cewa ai yana umarta ku an ta'budu Allah wahda ku kadaita Allah shi kadai wala tushriku bihi shay'an wa annahu wa yanhaakum an ibadati al-awthan sannan kuma yana hana ku bautar gumaka ya amurkum bis sala ka ambata mun cewa yana umarta ku da sallah wasidqi da gaskiya wal afaf da kamewa saboda haka ka ambata mun waɗannan ababe ira kala sai ce Abu Sufyan fa in kana ma taqulu haqqan to in dai fa abinda kake faɗi na labarin nan da kamar tunda ai labari ne labari yana iya daukar haka yana iya daukar sabanin haka to fa in kana ma taqulu haqqan in dai har Abu Sufyan abinda kake gaya mun haka ne gaskiya ne fa sayamliku mawdi a qadamai hatin to fa sayamliku sannu kenan ka gami ba da gaugawa ba sannu yamliku sai mallaki mawdi a qadamai hatin bigiran guraren dugadugan nan nawa guda biyu ko dai yana nufin me kasar da Allah ba albarka baitul maqdis ko kuma yana nufin me kasar mulkin shi ma'ana himus kenan zai mallaki wannan gurin ko dai ya mallaki kaftar din mulkin shi ko kuma zai mallaki min qudus saboda haka kenan in har yanda kake fadi haka ne to sannu sai ya mallaki guraren da dugadugai na suke yace barkuntu a'lamu kuma haƙiƙa na kasance dama ina sane cewa annahu khariqu lalle annabi sallallahu alaihi wasallam zai bayyana annabin ƙarshen zamani na san da dama cewa mi zai bayyana sai dai amma tare da cewa na sani lam akun azunnu annahu minkum ban zamanto ina zaton cewa daga cikin kukun Qurayshawa ko daga cikin Larabawa zai bayyana falau anni a'lam da a ce ni falau da a ce anni a'lam ni na san cewa kenan ina sane anni aqlusu zan samu saduwa ilayhi da na san zan samu saduwa zan je gun shi la tajashshamtu liqa'ahu to lalle la tajashshamtu da na kallafa ma kaina da na tursasa ma kaina neman saduwa zuwa gare shi malamai suka ce wannan yana nuni akan cewa me ya tabbatar cewa in har ya nemi cewa zai je gurin manzon Allah sai musulunta ba makawa ba zai fukunta ba daga kisa rumawa sai sun kashe shi kiristoci sai sun kashe shi wannan yake nuna maka al'adan su da wahala ka samu wani wanda zai musulunta face kuma su kyale shi in ka kalli duk wanda za su falli a Ingila daga wanda suke yin karkashin masarauta sai an kashe mutum haka suke da dade haka suke yau ko a yau jama'a ta kiristoci a garin za a samu wani kokar wannan to sai dai ya gudu ya tsere ya bar gun su amma fa in ya koma kashe shi zasu ba za su bar shi ba haka da kuma da haka da hakan me Allah subhanahu wataala ke habaka addinin shi shine yace falau anni a'lam da a ce ni na san anni akhlusu ilayhi zan samu saduwa zuwa gare shi la tajashshamtu da na kallafa ma kaina da na dora ma kaina liqa'ahu naje na haɗu da shi duk da wahalhalu da ƙalubalen da yake cikin yin hijira zuwa gare shi to da na yi ƙoƙarin yin wannan ya zo a wata ruwaya wadda take mursala wadda Ibn Ishaq ya fitar cewa Herakla a lokacin sai ya ce wai haka wallahi inni la'alamu annahu nabiyyun mursal yace kai canka ni kaina na san cewa annabi ne wanda yake bazo walakin ni akhafu ruhu ala nafsi sai dai ina ji ma kaina tsoron makirci da kuma sharri na rumawa walau la zalika lattaba'tu ba dan wannan ba da na bi shi haka ruwaya ta Tabarani duk da sanadin da akwai illa shi ma yace kenan khafa yarqala ala nafsi Herakle ya ji ma kanshi tsoron kan Romawa su kace shi kamar irin abin da ya faru ga dan uwan shi kamar yadda zamu ji a gaba. Saboda haka sai kuma a nan gurin sai buye gare shi maganar Rama'aki sallallahu alaihi wasallam yace mai aslim taslim kami kauya zaka samu kubuta yace walau kuntu inda kuma da zan samu in je in zauna gun shi in yi hijira in je in hadu da shi in sadu da inda yake Allah zai min tawfiki walau kuntu inda da zan je in zauna gun sa la ghasaltu an qadabi da na wanke dukatukan sa ma'ana kaiwa karshe wajen yi masa hidima inda na samu zuwa gurin shi ba wai zan nemi ya nada ne shugaba na ba ya nada ne mai mulki ko ya bani wani kaza ko mun a inda na samu na ya tattaki na je gun shi to la ghasaltu an qadabi da ni zan zama mai wanke dukatukan sa ma'ana da hidima zan mai in nemi albarka dan in samu daukaka ta lahira ashe kaga khadimai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamin kololuwar daraja bace gare su irin su Anas ibn Malik shi yasa lokacin da Hajjaji yayin yaryar rashin mutunci da rashin kunya ga Anas ya masa maganganu na rashin kunya atake a lokacin Marwa ne ya rubuta wasika ya zazzage shi uwa uba yace ka manta kakanninka su suka dinga ma iyayen Anas hidima da bauta kai ka san matsayin ka yace in baka ya kasance tsatsefe kan fiffille kan fide ka da rai yace mun san wasika ta kafin ai abin nan kaje ka ba Anas hakuri kai kaza kaza ya rubuta wata wasika kuma yake ba Anas hakuri yake lallashin shi kai hakuri kaza kaza in har wasikar da na aika ma Hajjaji ta tarda shi to zai yi maka biyayya sama da katana ta karbi shi daga nan koyi ana wannan yaje shi dinga dadin baki da kaza haba kaza kaza ka gani to kale ka kaga daraja halimin maza yace a duniya kana da wannan mutumin da ya ma maza na san san hidima shekara 10 kai yanzu zaka ce ka gaya mishi magana kai kai tasghirin shi wai kace unes ka mishi magana ta cin zarafi saboda haka ka gami hadimai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan daraja da wannan matsayi kale ka fa ba wai zatin ba ake sanar sa ake zance sahabban shi wanda suka zamana wanda suka mai hidima me ya jama Abu Jabari yake cikin wannan musifar da tashi hankali da wulakanci da kaskanci Anas yake ta fata kaga ai hadin manzo Allah ba wanda ya rena kamar Anas yace kaza ce yaya ya kai labari yaya rayuwar arzazzaki da aka rata taka cinye shi waina wai an hadu da Buhari kai kai da Buhari ya samu daukakar daraja matsayin da Buhari ya samu gurin Allah shi da ɗan Rufai ba ana tunanin ba ma wulakancin da yema ɗan Shi'a Allah ya yafe musu kurakuran su ai sun taimaki addini akwai rubabbun mutane irin masu aki da Shi'a ai ba karamin jihadi ba su kai wannan ai iya daga abin da ake ga in Allah ya taimaki shugaba ya yaki bid'a to ana lissafa wannan a matsayin hasanat na shugaba wanda ana tunanin za su shafe duk wani sayyata da shi ratattakar bid'a ai in Allah ya datar da shugaba ya ratattaki bid'a to ai ya ji daɗi Allah ya mai daɗi saboda haka yana wayan ahadu zai ce musu su karasa aikin su wanda suka fara to ai karasa aikin ai in Allah ya taimake ai rahama ce ma ne ka kashe tushen Shi'a ai ka dace wannan saboda tuntuna ai mutane ne waɗanda suke sun cancanci wannan abin dama ɓata lokaci ake saboda haka kenan kaga iri-irin waɗannan taɓa waɗannan sai ja musu kaskanci to wannan fa taɓa sahabbai mai gaje tunanin kuma taɓa janabi na manzo Allah ko zati na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mai gaje tunanin wannan Herakla sai yake cewa to inda na samu zuwa gun shi yace da nayi wannan a wata ruwaya ta Abdullahi ibn Shaddad daga Abu Sufyan yace lau alimtu annahu huwa da na san shi ne kamar a ruwaya da wani nau'i na shakka yace la mashaytu ilayhi da na tafi hatta aqabbilu ra'sa wa aghsil qadamai har in jiyan sun baci kan shi kuma in wanke dugadugan sa saboda haka thumma da sannan sai Herakla yasa a zo mai bi kitabin rasulullah sallallahu alaihi wasallam da wasiƙar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 6 sallallahu sai dinga rubuta wasiƙu yana aika ma manyan waɗannan sarakuna ana tura kuma wasiƙar sun gani sun san ba wasiƙa bace ta wasa in ba sarkin Farisa ba wanda ba shi da rabo to kaga shi kuma keta wasiƙa kawai Allah ya keta bin mulkin shi shi yasa in shugabanci kake din me kake ka san duk yanda kai takatsa shi wannan addini inda kaga addinin nan na musulunci kana so ka zama lafiya ko ka kyale shi a yanda ka gan shi ko ka kyale shi kai yanda zaka yi abin da kinka kurin ka bar ma'abutan shi da yin shi amma shi haka yake wannan addini babu wani jabbari face musulunci sai ya karya shi dan lokaci ne shi kadan saboda haka summa da sihirin Allah yasa zo mai bikitabin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da wasika ta maki sallallahu alaihi wasallam wanda sallallahu alaihi wasallam ya zaman to kenan ya rubuta ta sai sa a zo mishi da ita alladhi ba'atha bihi Yahya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ita ce ya aika sahabi mai girma da Ibn Khalifa al-Kalbi al-Kalbi sahabi wanda yake madaukaki wanda yake yana daga mafiya kyawun fuska na sahabbai wanda yake da daddan musulunta ne ya musulunta tun dadewa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi da wasika sai sa wanda malaika Jibril yana zawa kenan da irin sifar shi ila azimi basra wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika shi ya kaita zuwa ga sarkin Basra shine Al-Harith ibn Abi Shamma fadafa'u ila Herakla sai mai ka wannan wasika zuwa ga Herakla saboda lokacin da aka tura shi da kenan Ali ibn Hatim al-Ta'i a lokacin shi Ali yana addinin Kiristanci sai suka tafi da shi da Dihya saboda haka ya karba ya karanta ya umarci mai tarjuma din shi ya karanta mishi fa idza fi sai gashi abin da aka rubuta a cikin bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah subhanahu wataala anan gurin akwai mustahabbancin budewa wasika da bismillah kenan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan aika wasika da bismillah koda ko shugaban da za a aika ma wanda yake kafiri ne koda kafiri ne malaman suka ce to inda za a ce ya akai annabi Sulaiman alaihi salam ya gabatar da bismillah ta yadda kenan ya gabatar da sunan shi a lokacin da ya aika ma Balkisu wasika cewa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim sai suka ce wannan gabatarwa a babe ne wanda yake na hikaya wasu kuma suka ce a ya fara gabatar da sunan shi siyanatan kenan akan sunan Allah subhanahu wataala koda ma za a faɗi wata magana ko wani aibantawa kenan sunan shi ya fara kafin sunan Allah subhanahu wataala min Muhammadin saboda haka a cikin ta sai fara da min Muhammadin daga Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce kenan abin da yake sunna wanda zai aika wasika ya fara da sunan shi kenan wannan shine kauli na jumhur ulama shine abin da Imam al-Bukhari ya kunna tarjuma ta ya ambata a cikin al-adab al-mufrad ko al-adabi na tura wasika Abdullahi wa Rasulu sai sifanta kanshi sallallahu alaihi wasallam mai girma da ubudiyya ga Allah subhanahu wataala dan bijirawa akan mi bata magana ta waɗanda suke yahudi da nasara kenan kiristoci akan da a wasu ta annabi isa dan Allah ne saboda haka kenan sai ya zo da wannan sai ce abdullahi wa rasuli bawan Allah sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilahi raqal azim ruh zuwa ga raqal abin girmamawa wajen rumawa ma'ana wanda yake da matsayi mi a gun rumawa anan sai aka sifanta shi da cewa abin girmamawa a gun jama'ar rumawa dan saboda maslaha kenan ta ta'aliful qulub sai aka kauce kuma an fatan shi akan mi cewa ko sarki ko mai jagora saboda mulkin shi zai kauta tare da mi addinin musulunci sannan kuma a musulunci ka'ida la taqulu lil fasiq ya sayyid ba a sifanta kafiri baka ce ba mai gida ko shugaba ko oga ko kaza ko munafiki ko fasiki ko dan bid'a ko malalaci ba za ka ce ba oga mai gida waye a'a ka dai bude abu amma ba a fadin irin wannan kalmomi na girmamawa mustawa ne ko kaza a wannan duka ba amfani da su ga wanda yake kahuri ba mushi wannan saboda haka kenan min Muhammad a lokacin kamar yadda Ali ibn al-Madini ya ambata lokacin da ya karanta min Muhammad Rasulullah akwai wani dan uwan Herakla sai fusata sai ya kwaci wannan sakon takarda daga hannun shi sai Herakla ya ce me ya faru sai ya ce a ai saboda ya fara da kanshi kuma sannan ya kira ka da cewa sahibu ruh saboda haka a lokacin sai Herakla ya ce lalle kana da raunin tunani shin yanzu kana nufi in jefar da wasika kafin in san me abin da ta kumsa ban san sakon da take tattara in jefar da shi yace to ai in manzo ne na Allah da gaskiya cewa manzo ne na Allah to ai haka ne abinda ya ficcancanta ya fara da kanshi sannan kuma yayi gaskiya ai ni shugaba ne na rumawa Allah kuma shine mamallaki da mamallake shi kaga wannan ne yayi daidai da maganar Bilqis cewa inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahman Allah ta'ala alaihi wa tuli muslimin lokacin da take neman shawara take gaya musu fato ga fa halin da ake ciki in har ya zamanto manzo ne na Allah to ga abin da zai biyo amma masu mulki ne wanda ya turo wannan wasikan mai girma kuma ya faɗi irin wannan kalamai wanda suke tattare da nuna inza da nuna cewa fa mulki na ba na komai bane tare da ya san me karfin mulki na to innal muluka idza rakalu qaratan aqsadu wa ja'alu 'izzata 'ala 'abdillah wa kadhalika yaf'alu saboda haka sai ce salamun kenan kubuta da aminci nan gurin ba wai sallama bace ba kenan addu'a ce kuma addu'an mami ga wanda ya mu shirya karkace ah to ai nan gashi an rubuta sallama ya kuma an ce la tabrul yahudi wal nasara bis salam fa idza laqitu ala fi tariq faqaru ila adiyaki nan gurin ba ce ba kai assalamu alaikum ba sallama ba ce wacce sannan in ma haka din ne wa aka ma wanda ya bi shari'a annabi musa ce wassalamu ala man ittaba'a huda aminci allah ya tabbata ga wanda ya zamanto ya bi abin da yake shari'a sannan kuma annal azaba ala man kazzaba wa tawalla saboda haka salamun yace aminci Allah ya tabbata ala man ittaba'al huda ga dukkanin wanda ya bi shari'a wanda ya bi hanya ta Allah subhanahu wata'ala to lalle aminci yana tattare da shi fa inni kasanici wa ni ad'uka bi ayatil islam ina kiranka bi ayatil islam da kalima wadda take jan mutun zuwa ga shiga addinin musulunci ma'ana mabudi wanda shine mabudin da ake shiga addinin musulunci daga nan kuma a shiga aljanna shine shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah saboda haka ce nan fa inni ad'uka bi ayatil islam aslim kami kauya taslam sai ka zamanto ka kubuta nan kaga a cikin nan malamai suka ce akwai gaya matsa ta ikhtisari da kuma ijazi bangaren balaga nau'i ne daga nau'i wanda yake na badil sai yanda kaga aslim taslam sannan kuma yu'tikallahu ajrak marratayn ubangiji zai baka rubanyin ladan ka guda biyu in har kai wannan zai zamanto kenan ka samu rubanyin lada wanda yake guda biyu manzala sara sai yace guda uku suna da yankin lada guda biyu mutun daga ahlul kitabu wanda ya imani kenan da annabin sai ya imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yu'tikallahu ajrak marratayn in har ka musulunta Allah zai baka ladan ka yanki fa in tawallaita in kuma ka bujire daga addinin musulunci fa inna alayka kasarcewa lalle yana akan ka tare da zunubinka ismul arisiyin akwai zunubi na waɗanda suke talakawan ka ma'ana mabiyanka kenan in har ka zamanto ka bujire baka musulunta ba saboda mafi yawan talakawa suna mi kan irin addinin waɗanda shugaban talaka suna kan addinin shugabanninsu shi yasa zaka ga mafi yawa ma mabiya suna koyi shiga tawa waɗanda suke kenan shugabanninsu da kuma jagororinsu in a ce shugaba ɗin yanzu da za a kaddara a ce shugaba ahlus sunna ne to dukkan siyasar da zaka gaba ɗayan fartin sunna za su duk zaka ga mafi yawa suna kai ka zo shugaba wannan shi a tsangala kai ka bar naka kai isbali ba zai yi ba in aka ce ma alhaji ahlus sunna ne to duk zaka ga cewa masu sabke kayan shi da kaza su ma kai ka je ka rinka sallar karfe 2 alhaji yana karfe 1 dole kai ma zaka bi wannan abu kenan mafi yawa wannan zaka ga shi yasa zaka ga mata wanda suka kai kokwaye su dinga shiga da daurin adiko na mata shugaban kasa shi ma wanda wuyan shi ya kauri sai dinga kokarin mi shiga irin ta president to mafi yawan talakawa suna bin kenan tsari na waɗanda shi yasa in ka bujire baka karba ba to me zai biyo baya kenan akwai laihinka akwai kuma laihi na waɗanda suke talakawanka kenan saboda haka yace in har ka bujire wannan abin shine zai biyo baya wa ya ahlal kitabi yace sannan kuma ina kiranka zuwa ga wannan kalima wa ya ahlal kitabi ya ku mazawwal littafi ma'ana yahudu da nasara waɗanda aka ba su attaura da injila ta'alahu yace ku tawo ila kalimatin zuwa ga wata kalima wata irin kalima sawa'il wadda za ta daidaita bainana wa bainaku tsakani na da ku dukan mu zamanto dai in hukun karbu wannan kalima din saboda babu sabani tsakanin attaura injila ga baki daya dukkin su abu guda ne Allah ne abu da illallah kar mu bauta ma kowa sai Allah subhanahu wataala shi kadai kuma mu tsarkake shi da ibada wala nushrika bihi shay'a kar mu masa shirka ta yanda zamu sanya mushi abokin tarayya ko annabi Isa ko wani wannan wala takhida ba'duna ba'dan arbaba min dunillah kuma kar da a samu junan miyar juna a matsayin alloli ba Allah subhanahu wataala ba ma'ana kar mu mayar da annabi Isa mu ce dan Allah ne ko mu ce Allah ne kar mu bi malaman mu ko masu ibada akan su halitta mana ko kuma malaman mu ko shehunan mu ko kuma sufaye ko wani abu makamanci haka cikin abin da Allah ya haramta su kuma su halitta mana ko kuma mu kirkiri waɗansu ababe a cikin addini irin yadda kenan kiristoci ma suka kirkiri waɗannan ababe din yace kenan wala yattakhidu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kamar yadda lokacin da wannan aya ta sabka ittakhadhu abarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah adibuna hatim yace ya rasulullahi mu ba bauta musu muke ba sai ma ake ce alaysa kanu yahilluna lakum ba su suke halitta muku ba yuharrimuna kuma su haramta muku fatakhuduna biqawlihim sai ku karbo maganar su yace kware yace huwa za yace wannan shine bautar kenan wannan malamai suka ce yana nuni akan cewa lalle riko da magana ta wani malami ko mustahidi ko shehu ko sufi ko wani mutakallimi ko wani falsafi in har ta saba ma maganar Allah da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma sai ka dauki wannan maganar filosofin wannan akan wannan kaida din to yanzu in har kai ruku da wannan abin kamar ka mai da wannan a matsayin abin bauta ka rike shi abin bauta ba Allah ba kamar bauta ce kai a gare shi shi yasa ke da ayar kaiwa karshe ne malamai suka ce da hadisin akan korewa dukkanin wannan fa in tawallau yace amma fa in kuka juya daga tauhidi daga bin sunna tsarkakekiya fa qulu shahadu bi anna muslimun fa qulu to ku ce ishadu ishadu ku ce da bi anna muslimun ma'ana in har kuka juya to fa hujja tara tai a gare ku ku tabbatar ku furta ma da bakin ku bi anna muslimun cewa mu masu miƙa wuya ne mun bar ta kalidanci mun bar duk wani addini mun kafirce ba duk wani addini sai addini wanda yake na Allah subhanahu wataala suhaili yace Herakla ya ajiye wannan takarda wadda take mai albarka da daddiya cikin abidan zinari dan girmamawa a gare ta kuma bai gushe ba suka zama suna gadan wannan manyan su daga manyan su haka suke gadan wannan wasika da itiqadin cewa lalle ma dama tana nan sun kyare ta to mulkin su zai zamanto ya bayyana mulkin su zai zamanto kenan ya samu kubuta ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace jiul islam musulunci zai zo yace ya rab anta assalamu ala alislam Allah kai ne assalamu ni kuma ni ne alislam sai Allah ya ce innaka ala khairin bika alyawma aqis a yau sababinka ne zan kama wasu indan kisan sa suta wa bika uti sababinka ne zan ma wasu kyauta saboda sun yi ruku da kai saboda haka kenan addinin musulunci qala sallallahu alaihi wasallam he karanta hadisi abu huraira wa man yabta ghayra alislam dina duk wanda ya fi addinin da ba islam ba fa lai yuqbalu minhu fi alakhirati min alkhasirin wanda mi kauya da kuma sallamawa ga dukkanin abin da Allah subhanahu wataala yayi umarni akai wanda annabawan Allah aminci Allah ta fata gare su kan wannan suka roki Allah karbaran su rabbana waj'alna muslimaina laka annabi ibrahim yace ubangi ka sanya mu zaman to muslimaina laka haka ya nemi biyan shi annabi isma'il da zuriyar shi su ma gabaki da yace min zurriyatina ummatan muslimatan laka Allah zuriyar mu ma ka sanya su zaman to musulmi a gare ka babu ni'ima malamai suka ce mafi girman ni'ima kamar addinin da annabi ibrahim alaihi salam yayi wasiya ga annabi yaqub shi ma yayi wasiya ga dai shi ya bunayya inna allaha astafa lakum dinan fala tamutunna illa wa antum muslimun babu ni'ima mafi girma babu tsayayyen abu kamar tafarki annabi ibrahim alaihi salam wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kiraye mu dashi huwa sammakum almuslimina min qabl Allah shine ya ambace mu da musulmi min qabl tan cikin attaura da kuma injila babu ni'ima mafi girma kamar abinda kenan ahlul iman daga mutanen annabi Musa suka roki cewa rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin ubangi ka faranya mana hakuri ka karbi ranmu kuma muna matsayin musulmi manzo Allah sar sai ke ta'addu'ar Allah Allahumma tawaffana muslimin Allah ka karbi ran muslimi wa alhiqna bis salihin haka annabi Yusuf alaihi salam tawaffani muslimi wa alhiqni bis salihin Allah ka karbi raina ina musulmi ka riskar da ni kuma da salihan bayi babu mafi girman ni'ima kamar addinin da Allah ya ce shine gamsasshen addini inna ad-dina 'inda Allahi al-islam babu baiwa kamar baiwa ta addinin musulunci wanda duk wanda ya je mu Allah da wani addinin da ba shi ba fa lai yuqbalu minhu fi al-akhirati min al-khasirin babu mafi daukakuwar abu kamar abinda Allah subhanahu wataala ya yarda mu baiwa raditu lakum al-islama dina Allah ya ce na yarda muku addinin musulunci shine addinin ku babu kwalliya mafi zamantawa kwalliya da Allah zai lulluba ma bawa a duk kwalliya daga kwalliya ta duniya da ma dukkanin ragon musulmi kamar yanda Allah subhanahu wataala ya ambaci annabi Ibrahim ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana min al-mushriki saboda haka kenan wannan addini madaukakin addini wanda Allah subhanahu wataala ya zaba mana shi shine mu haƙi salasala sai ce ina kiranta da wannan in ka mi kauya ka karba kenan fa lillahi alhamdu ka kubuta qala Abu Sufyan Abu Sufyan yace falamma qala hirqala ma qal a lokacin da hirqala ya faɗo abin da ya faɗi na tambaya da amsa da na bashi da kuma wannan labari wanda nan ne ko saboda haka wanda kenan ya wa faraga min qira'atil kitab ya kare daga karanta wannan wasika mai albarka ta mu'aki sallallahu alaihi wasallam katura inda musakhab sakhab saboda haka sai wa surutu da hatsaniya sai zaman to katura ya yawo katura inda musakhab sai zama hatsaniya da daga sautu tuka na mutane daban-daban na kusuma da garrama sai kuma yawo saboda karanta wannan وارتفعت الاصوات sai kuma sautuka suka dinga daukakuwa wa ukhrijna yace mu daga nan gurin sai aka fitar rubutun da dama mu jayo mu akai a matsayin mu na baki bai kamata ba shahita shahim saboda aka ukhrijna mu sai aka fitar mu kene yanzu kuma shawara ta tsakanin shi ne da manyan gari fa qultu li ashabi a lokacin da aka fitar mu a gaba kitabul jihad zamu ga sai yace hina khalauna bihim a lokacin da muka kadaita bihim da su sai ce wallahi laqad amira amru bin abi kabasha yace laqad amira lalle hakika amira ya girmama ya kambama amru sha'anin ibnu abi kabasha ma'ana sha'anin shi ya girmama nan gura ka ce maji sallallahu alaihi wasallam ne jingina da wannan wasu ka ce to wane ne ibnu abi kabasha a ciki wane ne abu kabasha a cikin kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ka ce ma mahaifin halimatu sa'adiyya shi ake kira da ake ma alkunya da wannan wasu kuma suka ce a ya jingina ne zuwa ga kakan shi kakana Wahab kenan bangaren uwa saboda Amina bintu Wahab kenan saboda haka kenan ita zuwa gare ta ne wannan kaka ne daga cikin kakanninta wasu kuma suka ce a shi Abu Kabasha wani mutum ne daga cikin fusa'a wanda ya bar addinin bautar gumaka ya kadai ta yake addinin shi kadai to sai duk wanda ya zamanto ya zo da wani addini sai a jingina shi zuwa gare shi almuhimmu dai su yayi haka ne wai da niyya ne na wani nau'i na tanqis kamar ka hudu wani abu wanda zai zama to kenan ka tauye mutum kawai da aka yace na qara amir amru bin abi kabasha lalle al'amarin ibnu abu kabasha ya zama to ya kambama ya girmama saboda me yace yace hatta ya khafu malik bani al-asfar har ma ya kai yanzu sarkin rumawa innahu ya khafu maliku bane asbar har ma yanzu ya kai matsayin da shugaban rumawa sarkin rumawa ma ya kai yana jin tsoron shi yana razani a kan shi to lalle al'amarin nashi ya kambama abu sufyan yace fa ma ziltu muqina ban gushe ba ina da yaqini a wata ruwaya yace fa ma ziltu mar'uban ban zamanto ba ban gushe ba ina cikin razani annahu sayadhha cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam zai rinjaye hatta da sallallahu alaihi wasallam har Allah subhanahu wataala ya shigar da ni addinin musulunci ban gushe ba ina da yaqini akan wannan wa kana ibn naqur yace ibn naqur ya kasance ibn naqur sahib iliya yana sai ga yama wai ibn naqur sai ce wa kana ibn naqur alhamawi wanda yake kenan aboki ne na Herakla kamar yadda zamu ji yace wa kana ibn naqur shi kuma ya kasance sahib iliya shine gwamna na Baitul Maqdis shine gwamna kenan na Qudus lokacin wa Herakla sannan kuma aboki ne na Herakla shi ibn naqur usquf ya zamanto shi malami ne ko kuma suqful anaku ko kuma suqful kenan duka wanne ne a wannan nuskar da suqufko saboda haka ya kasance kwararre ma'ana masani na addini wanda yake na kristoci kenan saboda haka abin gabatarwa jagora ne a gare sa haka ce kenan suquf shine kenan jagora kamar kace fafaro mako na abu makamanci haka a addini wanda yake na su kristoci alana sara sham shine shugaban addini na dukkanin kristoci waɗanda suke a sham a wancan lokaci yuhaddith yana ba da labari anna Herakla cewa lalle Herakla hina qadima iliya lokacin da Herakla shi da rundunar shi suka zo Baitul Maqdis lokacin da alwashi ko kuma yayin niyyar zawa dan godiya ga Allah tunda sojojin shi na Rumawa sun ci galaba akan Farisa saboda haka sai yayi alƙawarin zai je shi iliya Baitul Maqdis a kafa dan godiya ga Allah subhanahu wataala aka shimfida masa shimfida shi kadai yake tafiya a kai shine ma lokacin sai suka jefa mishi wasiqa din kenan a kan wannan shi saboda haka yuhaddith anna Herakla hina qadima iliya lokacin da Herakla yazo Baitul Maqdis kenan a lokacin da yazo shi ko manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin ya je kenan Hudaybiya saboda haka kenan maji sarasan lokacin an yi sulhu na Hudaybiya ya je shi Umara sallallahu alaihi wasallam saboda haka yace yuhaddith yana ba da labari shi wannan kenan aboki na Herakla wane kenan abinna ibnu naqur yuhaddith anna Herakla yana ba da labarin cewa Herakla hina qadima iliya lokacin da yazo Baitul Maqdis asbah khabithan nafs ya waye gari da mummunan rai ma'ana da mummunan kama yana da muni na zuciya ranshi a bace kenan zuciyar shi ta gurbata wanda bai halitta a sunna mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la kunna alaikum khabsat nafsi kar ɗayan ku yi amfani da kalma ta khabi cewa ina da muni ko kuma datti wanda yake na zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kan mutum ya faɗo wannan to ibnu naqur yake cewa lokacin da hirakal ya zo baitul maqdis da yawa ya gari da sai sai aka ga fuskar shi ta munada ma'ana yana cikin bacin rai tubuk ran shi ya baci ya akan wannan asbaha khabithan nafs ya waye gari yana da muni wanda yake na rai a lokacin da ya waye gari ibnu naqur yace cewa saboda ya kasance ke da hazza mutum ne wanda yake boka alaikum ne ne abin ne wani karanta فقال بعض بطريقتي سيولي لغتشم فاداوان هرقلا سيتي قدس تنكرنا حياتك للي ياكيشو قبا مني انكار مني مسل كمرك عندك وطو إنا كما صفر كتا زمن تو تا چنزا مانا سابانين عند مكسن فسكر كا كنان تا شابن با eh yace kana hirakal hirakal ya kasance hazza mutun ne wanda yake boka dan duba yanzu rufin nujum yana duba cikin taurari shi hirakala saboda haka mutun ne wanda yake mai duba yana da ilimi wanda yake da taurari yana da bokanci wanda yake binciken ababe saboda haka wannan yasa kenan a daren yayi bincike bangaren abin da ya shafi kenan taurari sai ya gane cewa lalle cin nasara ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci yayi saboda haka maki sallallahu alaihi wasallam ya bayyana fa qala lahum hina sa'alu sai ga musu lokacin da suka tambaye shi wayya akai muka ga kamar ka ta canza sai ce inni ra'aytu al-layla ni na gani a daren jiya hina nazartu fil nujum a lokacin da nayi binciken taurari malikul khitar qad zaha shugaban masu yin sallatu ma'ana shugaba na masu yin sallatu ya bayyana fawan yahtatini min hadhihi al-umma a wannan al'ummar suwa dai ne waɗanda suke yin sallatu suwa suke yin kaciya qalu laysa yahtatini illa al-yahud suka ce anan kurkusa dai ba masu kaciya sai yahudawa farahin man laka sha'anu al'amarin su kuma kar ya dame ka ta yadda har zaka waye gari wai kana baka rai waqtub ila mada'il mulkika kawai abin da ya rage rubuta ka zuwa ga garuruwa cikin da kake suke karkashin mulkinka fa yaqtuluna man fihi min al-yahud sai dai su karkashe duk yahudan da suke can su a lokacin matsiyata a lokacin ma tsararo ne to ina suke da masallacin baitul maqdis kaji fa su a lokacin ma ba ko ta tsiya bane ba yace to saboda haka rubuta duk inda wasu masu wannan kiran suke aje a karkashe su kuma sun da ba Allah subhanahu wataala ya sa musu wannan kiyayya ko da bakin matsiyata suke saboda babu inna sharrad dawab inda Allah sumulukum alladheena la yaqulun babu mafi sharri ma kamar waɗannan mutane wanda mallahu Allah wa ghadiba alayhim wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada at-tawut ko da ba aladan ma da suke tiyaje su albarka shi kai shi ne musu albarka saboda haka fa yaqtulu ma fihi min al-yahud fa bainahum ala amrihim suna wannan sha'anin kuje hirqal bi rajul sai ku aka shigo ma hirqal sai ga maka sojojin shi sun shigo mai da wani mutum ursula bihi malikul ghassan wanda al-harith wanda yake malikul ghassan sai ga shi nan gurin ya turo an shigo da wani mutum yukhbiru yana ba da labari an khabar rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutum yana ba da labari akan cewa ai wani mutum ya bayyana yana cewa Allah ya turo shi falamma stakhabarahu hirqal da hirqal ya tambaye shi menene labarin ka qala sai hirqal ya ce izhabu to shikenan ku tafi da shi fanduru a mukhtatilin huwa amla ku je ku kwabe wanda ya shigo gani yana da sallatu goma shida saboda haka aka je aka kwabe ma mutumin wando fa nazaru ile suka kalla al-awrash fa haddathu annahu mukhtatil suka ce kwarai yana da kaciya wasalahu anil arab ya tambaye shi ce to a kabirar da ka huto cikin su yaya suna kaciya ko kuma duk lubaye ne fa qala hum yaqtatiluna ya ce duk suna kaciya fa qala hirqal hirqal ya ce hada malku hadhihi al-umma qad zahara ya ce to lalle mai mulkin wannan al'umma kuma ya bayyana ya yi rinjaya yanzu kuma saboda haka kenan ƙarya ta ƙare abu ya zo ƙarshe lokaci ya rama saboda haka tun makataba hirqala karakala sai rubuta ila sahibin lahubi rumiya su tun a wancan lokacin masu irin waɗannan addini haka suke har yau kuma duk waɗannan shugabannin da kaje ana ta tattarne ana ta abin nan kaga mutun saman kujerar mulki da dullo baye duk wanda zai zuwa cikin sai an ji an datse abu to dullo baye in yanzu wannan da kake gurin kasar idanin ku kwance ce ne ina ne duk waka suke tafiya da wannan wayo bata kai su ba suka gane daudar da take tattare da wannan to kai akwai azamta kamar irin wannan mutum ya zanna lo ba kana fama da tsutsa tana cinye abin kan ana fama duk cututtuka ka auna kuma cututtukan da suke cike cikin su baka iya lissawa duk wata jarba cutar su suke jayi duk wata cutar da kasar su suke jayi mutum ya shekara nawa haka kawai a lobai shi Herakleila sahibin lahubi rumiya yayi kamabocin shi wa kana nazirhu fil ilmi shi ma zaman to su an shirya ilimin wanda yake kenan na taurani wa sar herakla ila khams herakla daga nan sai tafi khams wanda take fada mulkin shi wanda har a yau ma dai bata gushe ba har a yau kenan a wannan suna take duk da an je an dira gurin ka kalli kasar da Allah ya ma albarka din ka san mutanen da akwai ta kiyayya da suka binne suke su mu mun mance shekara 2050 ba su manta ba wannan abu wannan karan da aka yi da fatattaka wannan da aka musu ba su manta ba duk wani rashin mutunci da kaga suna yi a dira wancan kasar ta musu wancan abu ne suke tunawa su ba su bar ba wannan kiri dana nan sun suka je wannan karkashin Rasha da wannan aka je duka aka yi rugurugu da birnin yanzu ne ma aka je gyara shi aka yi amma aka yi ragaraga duka da wannan falam yarim khamis bai bar birnin Hims ba hatta a tahu kitabun min sahibi har sai da wasiƙa ta zo mai daga abokin shi wafiqu ra'ayi Herakla tana dacewa da ra'ayi Herakla ala khuruji nabi sallallahu alaihi wasallam a kusa fitar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bayyana shi wa annahu nabiyyun cewa annabi ne fa adina Herakla li uzama'ir rum Herakla sai izini duk a tattara manyan ruma fi daskara lahu bi Hims a wani fada mulki tashi a Hims thumma amara bi abwabiha fa ghuliqat sai umarni duk a toshe duk wata kofa daga kofofin da suke nan sun matsala'a a lokacin sai kuma ya hausa man kujera ya bayyana cikin su faƙala ya ce ya ma'asharar ru ya jama'ar rumawa hallakun fil falah wa rushd ko kuna son ku samu rabbanta ku samu shari'a ku samu tafarki to an ya tubuta mulkikum kuna son mulkin ku ya zamanto ya tabbata fatabayu hadha annabiya to lalle ku yi cappa ga wannan annabi wanda ya bayyana fa hazu haisatuhumul wahshi sai suka tunzura irin na jakuna wanda suke da daji an sifanta tunzurar su da jakunan daji saboda rashin kwakwalwarsu sannan kuma yadda suka yi tunzurar ta hi sai dabbar daji ce za ta yi nuna ke yadda suka tunzura wanda suke abin nan saboda haka sun ma amara bi abuwa bi ha sai umarni bi abuwa bi ha fahulli ilil abuwa kowa sai nufi kofofi fa wajaduha qardu liqat sai suka tarar duk an sa kwado an tattoshe yanzu dole ne a dawo kuma a tantauna falan ma ra'a Herakla nafaratahu da Herakla ya ga tunzurarsu kenan da suka yi wa aysa min al-iman sai dai bai tsammani waɗannan mutane ba yanda za a yi su karɓi wannan addini qala rudduhum alayya ya ce ku dawo da su gare ni a dawo wa qala ya ce ni qultu maqalati alifan a baya na faɗi dama wannan magana akhtabira biha shiddatukum ala dinikum dan gode yaya tsayuwarku da tabbatuwarku akan addininku fa qadir ra'aytu alhamdulillah kuma na gani fa sajadu da saboda haka duka sai suka rissina mushi waradu anu suka ce lalle mun gamsu mun yarda kai fa kana zalika akhir sha'ara Herakla karshen lamarin Herakla dai wajen karbar addinin musulunci bai karba addinin musulunci ba saboda aka zo aka yi mu'uta tare da shi aka dawo Tabuka tare da shi sai bayan wafatin manzala sassa aka tura karkashin Khalid dole sai da Umar Rasul aka fatattaje su aka yi karisi aka karye daular tashi haka din suka tabbata haka to kale ka ga duka irin waɗannan ababe kale ka kaga to kaga alƙawarin ya cika inda sun bi wannan amma me ya ja shi yasa ma ke ce dhannal khabith bi mulki saboda manzo sallallahu ya tura mushi sako a lokacin Tabuk kamar shekara ta 9 maki sallallahu nan ma ya tura mushi wasiqa ya tattara su karo na biyu yace to fa abin da nake ga muku gashi mutumin nan fa gashi nan ya zo da mutanen shi kuma ya kawo mana ɗayan abu ko mu karba addinin ko mu bada jizya a karkashin wannan din nashi saboda haka kenan ya ba mu zabi ɗayan uku a ciki mi addinin mu bada jizya ko kuma a yake mu ko kuma mu karba addinin shi wanne kuke gani amma fa ni ga shawara ta a lokacin da dama ma da ciki suka kwabe rigunan su to sai ji tsoron akwai abokin wancan nashi lokacin da shi ya miƙa wuya gaba ɗaya kan ya fita suka zanzara duka suka kashe shi suka yi nake sai ji tsoron wannan abin zai biyo baya a nan ma sai ya nuna musu a kawai shi kenan gidan sai ya tabbata kan wannan ishi ma ci salasalan ya ba da ma kyautanni da wasu dinari da wasu abubuwa aka kama mu zala salasal a nan salasal sai amshi kuɗaɗen da wannan ya raba ma rabuwar sahabbai ya ce ku ce mishi na musulunta ma ke ce zannan khabithu bi mulki ya ce ƙazamin mutumin da yake da cikin kahuri ya yi rowa da mulki shi ƙarya yake bai musulunta ba da wasu ce kamar ya musulunta kamar na Najashi ya ɓoye wannan kin to kaga wannan magana da ma ci sana sai faɗi ita ta nuna cewa kenan me ƙarya yake bai musulunta ba ya tsaye amma fa ya yarda cewa me addinin musulunci gaskiya ne to kaga da akwai raddi ga masu ganin me cewa kenan abin nan wanda suke ga imani kuduri ne wanda yake na zuci to me alakar wannan hadisin da tarjama baba sai a tuno satan gaba tun da guri ya kure alaka ce da tarjama baban da aka kawo اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا